Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta dauki tsauraran matakan tsaro a yankin karamar hukumar Akwanga bayan wani rikici da ya sanadin rasa rayukan mutane 16 a ƙarshen makon jiya. Lamarin ya auku ne a wani ƙauye mai suna Woman da ke kusa da Andaha a karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa, yayin da al'umar Mada ke wani biki. A cewar wani ganau da ya buƙaci sakaye sunansa, mutane 16 ne 'yan bindigan suka harbe har lahira.
Da misalin karfe 10, Fulani suka bincika wannan ƙauyen suka kashe mutane 16. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su. Fulani sai suka gudu da aka same Arzon kenan a garin Akwanga, sunan shi Alhaji Adamu Ibrahim, sai ce ba shi da tsane akan wannan abu. To sai matasan garin suka tattaro suka je fadan sarkin Mada, wato cin Mada kenan, sai sun gamu yare. Sai ce musu to ba a doka-doka a hannu, su bari za a yi magana da makaman tsaro su ɗauki mataki a bincika sanadin wannan abun da kuma su wa suka aikata wannan abun. Amma dai su dai suna cewa zazzaton Fulani ne. Kwanakin baya wani ɗan Fulani ya ɗauki yarinya ya kai ta hotel ya yi amfani da ta harta mutu. Amma dai matakan tsaro suna nan a garin Akwanga yanzu. Akwai squad na sojoji daga kefi wanda aka kawo su kusan motoci guda 4. Akwai mobile police duk suna su mai da hankali a ga abin bai take faruwa ba.
A bangare guda kuwa, shugaban kungiyar Miyetti Allah ta jihar Nasarawa, Alhaji Muhammad Hussaini, ya ce hukumomi su gudanar da bincike kan waɗanda suka aikata kisan a kuma hukunta su.
Sai da ba gaskiya ake so da wannan abu da daddare ne ya faru. Fulani mu ma an gayyace su sun zo wurin bikin. Sai aka ce waɗansu yan bindiga daji sun zo su shiga sai ta harbe mutane har an kashe mutum 16. To a gaskiya abubuwan ya ba mu mamaki kwarai da gaske. Asalin gaskiya ba Fulani ba. Waɗansu ne 'yan ta'adda kawai wanda suka zo suka aikata wannan sun su jawo wani asanci tsakaninmu da waɗannan al'umma. Don mu da al'umman Madobi muna zaman lafiya tsakaninmu. Wancan watan ne aka samu ɗan wani hayaniya wanda an kashe Bafulatani ɗaya da wani ƴar Madadiya. To an zauna mun tattauna da shi sarakunan gargajiya na Madadin da local government chairman wannan problem ɗin a riga an solve. Gaskiya abun bakin ciki ne, mu ba ce mun yi da shi. Muna so jami'an tsaro su tabbatar cewa sun binciko waɗannan mutane an zo a hukunta su.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya ce tuni gwamnati ta amince da tura jami'an tsaro a yankin.
Jami'an tsaro suna gurin kuma ana magana da duk wanda suke da hannu a cikin wannan hukuma. A ga cewa an sami zaman lafiya kamar yadda ya kamata. Shi ne da wannan ma ya riga ya bada wannan umarnin, an riga an bisa security a wannan area ɗin. Saboda tana sake samun barkewa na wannan tashin hankali. Abinda mu muke kira da al'ummarmu shi ne sun daɗe shekaru aro-aro ana zaman lafiya, to bai kamata kuma su yi don wani abu ya taso a mutane su ɗauki doka a kan hannunsu ba. Ana kashe-kashen juna ba shi da wani amfani, sannan yana cire daga ƙasa baya. Kuma wanda suke haddasa irin wannan tashin hankali dole ne za a hukunta su.
Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura, domin kuwa na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa amma bai ɗauki wayata ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.